Ana ya chi chi double flows. No no
ana ya chi ana ya chi ana ya chi ana ya
chi I don't want ya kache tire flow se kache ana ya chi
ana ya chi ana ya chi ana ya chi ana
ya chi ya idan ka sunyi tazir kaman ana da ka ya chi
ana ya chi ana ya chi ana ya chi
ana ya chi I don't want ya kache tire flow se kache ana ya chi
ana ya chi ana ya chi ana ya chi
ya idan ka sunyi tazir kaman ana da ka ya chi
yaki cikin daki oh na manta cikin daji ashe in mun gama ne zamu hada party ya daki su kada tamburan girma su manna take su tashi mu rinka zuba musu flows din da babu fashi ran ta tan ta tam gani a feeling yaki ina fada kaman Jackie Chan
fada kaman Jackie Chan
then all the difference I'm gonna tent muna tuki cikin lambo suna yi akan jintan ni ne wanda idan yana fada ko zaki ne sai dai ya mata kuma gashi ko wanda kida suka buga suka ban hadiye shi nake yi kaman kada nan necessary in ka kasa ne to kadan masa hanyan ba sauki ne shi yasa in muna zubar din mun kaman fada it's me in the roof I got a thousand and I got a juice then if you mess with the names I don't want if you don't wanna lose if you don't want me to turn that your rap tongue to blue if you tell lies if you leave you die so yeah better choose
ana ya chi ana ya chi ana ya chi ana ya
chi I don't want ya kache tire flow se kache ana ya chi
ana ya chi ana ya chi ana ya chi
ana ya chi ya idan ka sunyi tazir kaman ana da ka ya chi
ana ya chi ana ya chi ana ya chi
ana ya chi I don't want ya kache tire flow se kache ana ya chi
ana ya chi ana ya chi ana ya chi
ana ya chi ya idan ka sunyi tazir kaman ana da ka ya chi
robbing the club and the speed on the map you ain't got these so you drinking the pop I ain't got no worry cause I already found a solution to the grab drip drop hip hop I don't give a damn and a loose hop little midi finger for any motherfucker put the shit in my way up na muka zo shiga sai muka shiga da no noise duka muka rufe musu baki yanzu ba mai mana wani kallon kallo ma belle mana saki duk sun yi murabu sun habura har sun bar mun kaki sun san ko ta baya suka bullo mun na iya harbin jakira ko malam kaji yadda muke zubar rap din namu mafa look how we cooking your favorite kaman da love na shinkafa look how I'm kicking them back to say I'm Nelly Casper did the inner zuba kullun fans suke yi mini fata suke mun gata gashi yaran dan gaye ne saurayin mata
ana yaki ana yaki ana yaki ana
yaki sa don won ya kace tire flow se kace ana yaki
ana yaki ana yaki ana yaki
ya idan ka sunyi tazir kaman ana da ka ya chi
ana ya chi ana ya chi ana ya chi
ana ya chi sa don won ya kace tire flow se kace ana ya chi
ana ya chi ana ya chi ana ya chi
ana ya chi ya idan ka sunyi tazir kaman ana da ka ya chi
sun taba mana kallon bire muna musu kallon ayaba sai ka drop lyrics din kama babu wanda zai yaba haka muka saka kai har muka fara bada kafa muna sake musu music din dake bin gaba gaba in mun zubar rap din ma sai mun sa guna kuna kunyan haske nan gaba mi kano za a kunna don a kona narke kai wallahi talahi ƙarya ne na sake layi ana ma jikina tiriri kaman buta mai shayi
ana yaki ana yaki ana
yaki I don't want ya kace tire flow se kace ana yaki
ana yaki ana yaki ana yaki
ana yaki ya idan ka sunyi tazir kaman ana da ka yaki
ana yaki ana yaki ana yaki
ana yaki I don't want ya kace tire flow se kace ana yaki
ana yaki ana yaki ana yaki
ana yaki ya